cikin muhimman lamuran da kwamitin nazari noma na kungiyar tattalin arzikin Afirka taimawa wato ECOWAS ya karfafa a bana akwai bunƙasa kiwon dabbobi ta hanyar ratsa dazuka da ke yankin jami'an kwamitin sun ce nau'o'in dabbobin da ake kiwa a yankin musamman ma shanu na taimakawa wajen bunƙasa lafiyar kasar noma ta takin gargajiya yaki da hamada ta raye burtali da kuma cuɗanyar jama'ar Afirka daga sana'o'i daban-daban kwamitin ya lura ana samun fitinar manoma da makiyaya dan sare dazuka da kafa gonaki akan burtali Dr. Sani Abdu daga jamhuriyar Niger da kungiyar nazarin noma ta Rofa da ke aiki karkashin ECOWAS ya bayyana ribar kiwon yawo.
Abinda mutane basu gane bane ba. Yanzu in ka dauka kiwo a nan kasashen mu na Afirka ta Yamma, su ne ke kara dankon zamantakeya da kuma arzikin kasashen mu na Yamma. Saboda bisashen mu na arewacin kasashen mu na Afirka ta Yamma, su ne ake yankawa a gusumcin kasashen mu na Afirka ta Yamma. In ka dauka bisashen da aka kiwata arewacin Mali, su ne ake daukowa a kawo Lagos a yanka mutane su ci. Cikin daji cikin ƙauyukan mu inda babu nono wanda aka kawo daga kasashen Turai mutanen mu wanda suke cikin daji nonon shanun nan wanda ake yawo da su cikin burtalai shine suke sha naman bisashen nan wanda suke yawo shine suke sha kenan ka gani shi wannan tahe-tahe na dabbobi yana kawo arziki da yawa in ka dauka kasashen gusum wanda suke coastal countries wanda suke wajen teku kiwo baya da ƙari can wajen kiwo abin da yake kawo cikin arzikin su cikin kishi 100 kishi 5 yake kawo amma in ka dauka kasashen arewa wanda yake kamar kasashen Mali, kasashen Niger, kasashen Burkina, kishi 35 zuwa kishi 45 na arzikin su gaba daya.
Gwamnatin Najeriya da ta bullo da wani tsari na warewa makiyaya dazukan da zasu ke kiwo da tuni hakan ya samu karbuwa a jihohin arewa da dama. Gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya ya yi karin bayani bayan wani taro a fadar Aso Rock.
Na arewaci dai duka kusan mun ansa cewa zamu yi. Kuma na kudancin Najeriya ma tunda su ma can makiyayan sun tashi daga nan wasu sukan kare a can kuma akan kare da samun waɗannan matsaloli da ake samu tare da makiyaya da manoma to su ma sun gwada za su yi amma gwajin shine akwai kiwo kala-kala wani yana sha'awan yayi kiwon akuya wani yana sha'awan yayi kiwon saniya wani yana sha'awan yayi kiwon alade saboda wanda suka fito da shi su ma kuma gwamnati za ta taimaka musu don su ma ƴan Najeriya kamar yanda aka yi tanadi a cikin wannan doka ko kuma wannan shawarwari ina ga kamar za a samu sauki za a samu zaman lafiya yanzu misali in ba a tashi daga arewaci a cikin wahala da fitina aka tilasta tafiya kudancin nan tafiya ta kusan mil 1000 a kafa da dabbar da mutum duka su wahala in muka zanna gu daya muka ba mutanen mu abin da suke bukata suka samu ainihin yanayin da su ma za su yi kiwon da sauki ai mun samu a duka mu junan mu sauki
akan samu rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya daidai lokacin damuna mutukar makiyaya suka kyale dabbobi suka shiga gonaki ko kuma lokacin tafiya kudanci daga arewaci dan neman ciyawa da ake kira mashekari Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya